yayin da wa'adin kwanaki 21 da kotun zabe ta ɗibar ma gwamnan jihar Taraba a Kitaddare Disan Isa kuke cika game da hukuncin da kotun ta yanke tun farko. Yanzu haka an so macece kuce, inda jam'iyyar APC ke ma cewa ba ta kujerarta da take mai da martani game da cikan wa'adin kwanaki 21. Jami'ar APC ta bakin shugabanta a jihar Taraba Alhaji Hassan Jikardo ta ce har lokacin da wa'adin ke macika bata samu takardar cewa gwamnan ya dauka kara ba, wanda don haka ne ma take bukatar da bata kujerarta kamar yadda doka ya shimfiɗa.
To ni dan shugaban jami'ar APC na jihar Taraba, yau kuma muna kwana 22 bayan yanke shari'ar nan, kuma a kaida a cikin kwana 21 ya kamata a bamu takardar shaida cewa an dauka kara, amma mu dai a jami'ance ba a bamu ba zuwa yanzu da nake gaya maka din nan.
To da yake a kawai yanzu kuna cewa ba ku samu takardar dauka kara ba, me kuke so a yi kuma?
Abinda doka ta da dama ai da an yarda cewa da hukuncin da aka yanke da kotu ya tabbata kenan.
To me kuke so kenan?
Abinda muke so a mika ma mulki kawai, kotu su zartar da hukuncin su a mika wa Hadiya Aisha gwamnan jihar Taraba mulki kawai, mu ga mu fara aiki.
To sai dai kuma a martan da mai da gwamnan jihar Taraba a Kitaddare Disan Isaku ya musanta batun cewa bai dauka kara ba. Gwamnan ta bakin hadimin sa ta fuska ta hukuncin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya ce ba ma dole ne sai sun sanar da jami'ar APC ba.
Duk da ba sekretare na APC da za mu daukar kara, ya za su yi su sani? Su je kotu ba su tabbaya ko mun daukar kara ko ba mu daukar kara, a kotu ne muke yi.
To yayin da kuke cewa kun daukar kara, su sun ce kawai yanzu a ba takardar da suka samu na cewa an daukar kara, suna magana ma don haka tunda ba ku daukar kara ba ko kuma tunda ba takarda, su fa suna nan daren kan cewa a ba su mukamin.
A to wannan ba rayinsu kenan ba, mu dai mun daukar kara. Rayin su kenan.
To wani albishi za ku magoya bayan ku tunda kun dauka kara?
Amma dai insha Allah muna gani in Allah ya yarda ba matsala, domin kowa ya gani abinda ya faru a Yobe, kowa ya gani abinda ya faru a Benue. Akwai irin saddewa in maganan party primaries ne, Supreme Court ma da ta yi ruling wasu cases na Masari da sauransu, sun ce duka wannan party affairs ne. To idan a kan na PDP ko a kan namu ne zai zama daban, wannan kuma ba muna jira mu gani ba.
To wai ko me doka ke cewa ne game da wannan batu? Barista Idris Abdullahi Jalo, shugaban kungiyar lauyoyi ne a Jalin Gwafa da jihar Taraba.
Bisa doka suna da kwana 21 su dauka kara. Bayan nan in sun shigar da takardun dauka karansu a registering kotu, ya sauran ma kotu su yi serving duk wani party kamar wa APC da kake magana da sauran parties da suke cikin wannan dauka kara. Idan suka yi serving ya rage wa kotu, hurumin kotu ne ta yi service. So ina gani in ma sun yi ana shirin service kenan watakila. Amma kamar yadda ka sani ni bana cikin lauyoyin PDP, bana cikin lauyoyin APC. So ni ina gaya maka abinda doka ya kawo. So ban sani ba an yi appeal ba a yi ba, wannan ba na bane for now.
A dai farkon wannan wata na Nuwamba ne, wato a ranar Asabar 7 ga wata, kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta soke zaɓen gwamnan jihar a Kitaddare Disan Isaku ɗan jam'iyyar PDP, tare kuma da tabbatar da sinita Aisha Jimai Alhassan irin APC a matsayin wadda ta lashe zaɓe. Lamarin ma da ya ja cece-kuce a fagen siyasa da kuma shari'a a Najeriya, wanda kuma yanzu ma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kayan. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.